More music at houseofsongs.com.
Na gane sogin shikin komai ne yan satiles ne nayi kira mulke hakan zabi da ce na alkairi
Some code there.